This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Juma'an nan, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya buƙaci Isra'ila da ta ɗauki matakan kare fararen hula da kuma tabbatar da ganin ba a ritsa da su ba a mummunan musaruta da ake yi a yayin da Washington ke ci gaba da ƙoƙarin kare wani rikicin kan iyaka a yankin Gabas ta Tsakiya da neman mafitar diplomasiya a Lebanon. Hakan na zuwa ne a yayin da sabbin hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a Gaza da Beirut ya haifar da samun waɗanda suka jikata da dama. Sojojin Isra'ila sun ce suna kaikaitar ayyukan ta'addanci. Blinken ya ce mutanen Lebanon su ne za su yanke shawarar kan makomarsu, amma ba wasu daga waje ba. Jami'an Amurka sun sake jaddada cewa Isra'ila na da damar kare kanta daga hare-haren Hamas da Hezbollah da Iran ke marawa baya a daidai lokacin da Isra'ila ke ƙara nausawa ta ƙasa cikin Lebanon. A jiya Juma'a, Iran ta ce ta gano gawar wani janar ɗin sojin juyin juya hali da aka kashe tare da jagoran Hezbollah Sayyidi Hassan Nasrallah a yayin wani harin da Isra'ila ta kai a watan jiya a Beirut. Rundunar sojojin juyin juya halin ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa sakamakon namijin ƙoƙarin da aka riƙa yi baji ba gani, a ƙarshe an gano gawar shahidi Abbas Nilfurshan. A nan gaba ne za a sanar da lokacin ɗaukar gawar shahidi Nilfurshan da shirye-shiryen yi masa sutura. Nilfurshan babban kwamandan dakarun Kurdawa ne na IRGC ɓangaren ayyukan ƙetare da aka kashe a ranar 27 ga watan Satumba tare da Sayyidi Nasrallah. A ranar Juma'a, iyalan fasinjojin da suka gamu da ajalinsu a hadarin jirgin saman Boeing 737 Max 2 suka halarci zaman babban kotun ƙasa da ke Texas ta Amurka domin sauraron ba'asi, yayin da lauyoyinsu suka nemi alƙalin kotun da ya yi watsi da yarjejeniyar da ake son kullawa tsakanin kamfanin jirgin da masu gabatar da ƙara, cewa ƙyale kamfanin kawai ya fuskanci shari'a. Lauyoyin nasu sun yi kumfar bakin cewa hukuncin da aka zartarwa kamfanin da dududu na dala kimanin miliyan 244 ne yayi kadan, duba da laifin karkatar da hankalin masu sa ido game da tsarin kula da na'urar tafiyar da jirgin da ya kai ga afkuwar hadurran. Sun zargi Boeing da ma'aikatar shari'a da laifin neman kauda ido daga gaskiya da nuna halin ko in kula kan cewa mutane 346 ne suka mutu a hadurran. Wani alƙalin Amurka na yanki Reed O'Connor ya tambayi wani lauyan Boeing din dalilin da ya sa zai amince da wata tsararriyar yarjejeniyar sasantawa da waɗanda ake ƙarar. Lauyan na Boeing Ben Hart ya ce Boeing wani jigo ne ga tattalin arziki da kuma tsaron ƙasa da ke da buƙatar sanin irin hukuncin da za a yanke kafin ya amince ya amsa laifin haɗin baki ga aikata damfara da aikata wani babban laifi. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a aka buƙaci gwamnatin Burtaniya da ta sa ɗago batun babban dakarun kafar yaɗa labaran nan mai rajin demokuraɗiyya da aka ɗaure Jimmy Lai ga China, bayan da rahotanni suka balla cewa ministan harkokin waje David Lammy na shirin zuwa Beijing. Lai, mai shekaru 76, shi ne mamallakin shahararren mujallar nan ta Apple Daily da ta riƙa goya bayan dandazon masu zanga-zanga ta tabbatar demokuraɗiyya a matattaran nan mai cike da harkokin tattalin arziki. Ana tsare da shi ne tun a shekarar 2020, inda yake jiran a yi masa shari'a bisa tuhumar da ta haɗa da haɗa baki da dakarun ƙasashen ƙetare ya tunzura jama'a su yi wa gwamnati bori. Rukunin lauyoyin shi a London sun bayyana fatansa na ganin Lami ya sa batun na Lai a gaba a yayin ziyarar tashi wadda ba a riga an tabbatar da ita ba. A ranar Juma'an nan ma'aikatar shari'a Amurka ta ce an daure wani sojan Amurka a gidan kaso na tsawon shekaru 14 bisa yunkurin taimakama yan fafutuka kafa kasar musulunci ta IS aiwatar da wani mummunan harin ta'addanci akan dakarun Amurka. Za a sa ido kan sakin Cole Bridges da aka sani da Cole Gonzalez mai shekaru 24 a duniya bayan shafa shekaru 10 a gidan kaso, cewa ma'aikatar shari'ar. Bridges, wanda karamin soja ne mai kwarewa ta musamman a mataki na daya a lokacin da aka kama shi, an tuhume shi ne a shekarar 2021 da laifin bayar da shawarar soji da dabarun yadda yan kungiyar ta IS za su kashe yan uwan shi sojoji. A shekarar 2023 ne da ya amsa laifin tuhumar da ake masa na laifin ta'addanci. Bridges ya shiga aikin soji ne a shekarar 2019.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin naku mai farin jini na A Bari Ya Huce. Malama Hawwa.
Na'am, Dr. Murtala.
Da fatan an wani lafiya.
To barka ka dai, mun wani lafiya, godiya ga Allah.
To ina kika samu wannan kari da kika yi wannan sunan mai.
To akai kai da doctor.
Kada doctoci su ji kiwon
lafiya.
Doctor hankali akai, su dauki mataki akai, ina gefe.
Ba ku wani matakin da za su dauka, doctor kage.
Malama Hawwa, me ya ji hankalinki a wannan makon?
To gaskiya sai in ce ni abin da ya ji hankalina a wannan makon, Alhaji Murtala, shine irin mamakon ruwan sama da aka rika samu kusan ma'aikatuwa a sassan duniya daban-daban. Ciki kuwa hada nan Amurka, inda kamar yadda ka sani an yi wannan wato mamakon ruwan sama da guguwa mai karfi da ake laƙaba ma suna iri-iri. Akwai Helene, akwai Milton, ga sanan dai. Haka nan kuma can ƙasa Najeriya, idan ka koma da jamhuriyar Niger, su ma duk akwai mamakon ruwan sama da ma'aikatuwa ya haifar da ambaliya wani wurin mahaddacin rayuka. To gaskiya dauki hankali na da fatan Allah ya takaita. Allah ya tabbatar da damana mai albarka kuma Allah ya tsare.
To amin su mu amin lallekan nan a jihar Florida kin san an yi fama da wannan guguwar, ko kuma in ce ma ana ma ci gaba da fama da, duk da ke manazarta na nan suna wato ganin kokarin ganin cewa an bi hanyoyin da za a magance ta. Amma na san kin sha magana akai irin wasu lokuta ana cewa idan ira da sata daddawa ma da wari su kansu musamman a wuraren yankunan, tunda ke ga ba za a cika samun irin wannan mahaukaciyar guguwa a wuraren ba, sai dai yawan ruwan sama.
Sai dai ruwan saman da wani lokaci.
Da wasu matsalolin sai ke ga daga halaye ne da ɗabi'u na mutanen.
Wannan haka yake a murtala, saboda zaka ga yawanci shara da ake ta, ko dai a yi gini kan hanyar ruwa,
ko kuma
sannan amma kuma dalili mafi kusa-kusa wanda kuma a iya cewa mafi tasiri akan wannan batun ruwa, ambaliyar ruwa, sai ka ga mutanen mu an tara bola a buhuna, zaka ga fa an daura bola a buhuna-buhuna, wai ana jira da an ga ruwa ya fara sauka, sai a dauko wa'annan buhuna sai a jajjefa a hanyar ruwa, wai nan ruwa zai wanke wai ya tafi da shi,
wai ba a so ai wahalar daukan ta zuwa
kar a bada kuɗi ga masu shara har gidanka, za a zo ana buga kofa akwai bola, za a kwashe bola Alhaji Mutala, to dan kuɗin da za a bayar sai ka ga ya zama da mugunta,
sai a toshe magudanar ruwa, shi ko ruwa in ya rasa hanya zai maka sani inda ba a so
hanya, ko kuma kaga wanda ke cikin lungu ya dauko bola gidan shi ya kullo dan mugunta,
ya ji ya
dora kan hanyar ruwa da ke kofar gidan wani, wanda shi wannan wani yana
kokari,
yawa yana kokari shi ya ga ya tsaftace, sai ka shigo sai ka dauko sai ka dora mishi.
To Allah ya sauwake kuma Allah ya ganar da mu a hanyoyin da zamu bin mu kare lafiyar mu da ta jikin mu.
To amin, Allah shi tsare.
To amin. Malama Hawwa, kamar yadda aka al'adanta kin san mukan wato isar da sakonnin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga dimbin masu sauraron mu, amma kamar yadda wato na saba yi, ko yanzu zan baki ki ja mana gaba a wannan bangare na gaishe-gaishe.
To shikenan, Gaisuwan fatan alheri na abari a huce zan mika ne a wannan karin ga kasan wancan sati da ya gabata na mika ne ga mata zalla.
Lalle haka.
To wannan karin kuma maza ne zalla kuma iyaye.
Da kyau kin yi adalci.
Eh gaskiya. A dama
kun yi raba daidai.
Eh dama ni ina kwatanta adalci a duka al'amura. Zan fara ne da mai girma Galadiman Katsina Hakiman Malam Fashi da Sadiq Abubakar Mahuta sai Alhaji Muhammad Ibrahim Emanai Hakimin Kanya a jihar Jigawa Najeriya. Sai barista Yusuf Nuhu MNI tsohon darakta janar na hukumar rediyon tarayya ta Najeriya da Alhaji Yusuf Saulawa wanda shi ma tsohon shugaban gidan rediyo Najeriya Kaduna da dama rediyo Nagarta da ke Kaduna dama kafafen sadarwa da dama sai kuma Alhaji Bahar Awalu wanda kuma shine shugaban gidan rediyon tarayya Najeriya na Kaduna sai Alhaji Dahiru Mangal da ke Katsina wanda dai wannan kowa ya san mashi ba kowa ya san kowa ne ne shi sai kuma Alhaji Kabir Abubakar MNI shi ma da ke Kaduna wanda ya ritaya daga banki a Najeriya sai Sheikh Tukur Almannar shi ma da ke Kaduna sai ni ma wani tsohon malamin makarantar ma Islamiya wanda kullum ban gushe ba ina masa addu'a ban san inda yake ba a yanzu wato Malam Haruna da ke Hanwa Zaria malaminmu ne na Islamiya Malam Murtala ya koyi da mu Islamiya matuƙa a ƙarshe sai Alhaji Umar Hashim da ke Unguwar Sunusi dukan su iyaye ne da fatan Allah ya ja kwana ya ƙara lafiya
to amin sun mu amin to malama Hawwa kin tuna min da wasu malamai na can da dadewa waɗanda wasu na sai inda suke wasu ban sai inda suke ba amma bari mu fara da Alhaji Sani Nahuce a jihar Zamfara wanda tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Zamfara kuma tsohon shugaba ne wato principal kenan na kwalejin Nagarta da ke Sokoto a jihar Sokoto Malam Alhaji Sani Nahuce muna yi maka fata alkhairi da fatan za a yi ƙarshen mako lafiya haka kuma akwai wasu malamai irin Malam Abubakar Zaki Ambursa a jihar Kebbi Najeriya sai kuma Malam Abubakar Gotomo wanda tsohon malami ne Malama Hawwa
na'am
amma na sami labari an ce ya rikide zuwa ƙwararren ɗan jarida
masha Allah
kuma ba yanzu ba a Gotomo yake zaune ba amma dai ana tunanin ko yana a Abuja ne ko a Niger
to Allah ya sa in ya ji kai bide ka
to amin sun mu amin
na'am
to akwai kuma wato gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga dimbin masu sauraron mu a kowane lokaci wato Alhaji Ahmad Muhammad Namil Gumel da kuma tsohon mataimakin sufeto janar na 'yan sandan Najeriya AIG Umar Usman Shehu Ambursa sai Alhaji Ayuba mai sai da katako barkin ladi da Sani mai langilangi a wuri sai Yusuf Haruna Kariya Nijar da Ilyasu Yakubu Digawa da mamman Zahatu mai kifi wato maman Zahatu mai kifi Yalwa da Sani mai aikin wutar lantarki gindin akwati sai baffa na baba sabon garin Tildin Fulani sai kuma mamman Sani Dauda Cinwazza da Alhaji Haruna BBY ta Marsuwa da Alhaji Muttaka Gizo Fulanin gindin akwati da Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa da Sanusi Madate da Magaram da Isu Makeri Madate da kuma Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu mai aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai da kuma Muhammadu Salihu kauran namo da a jihar Zamfara Najeriya dukan su wato mun ta ganin sakonnin ku da kuma bayyana ra'ayoyin ku da fatan dukan ku za ku yi ƙarshen mako lafiya
gaskiya ka kyauta wannan gaisuwa da ka mika ga masu sauraron mu a kullun saboda kullun kan muna ta kicibis da sakonnin su
na'am
तेरा नशा है खुमारी है पूछो ना क्या बेकरारी है तेरे बिना मेरी जान जा मुश्किल है दिन रात भारी है अब तो मेरे ख्याल में धड़कनों के सवाल में अब तो मेरे ख्याल में धड़कनों के सवाल में तू बस तू
Hawa kamar yadda aka saba yau na san kina da tsaraba da zuwa ga masu sauraron mu don sun karkada kunne su ji duk da yake sun ce baki dariya kamar yadda malama Gare take
haka suka ce maka
sun ce labarin kuma da kika bayar ki dan rage mai saboda abin da suke cewa ita
wato suke cewa ko kake cewa dai
ita Gare haka suke cewa ita Gare sun ce wai wani kanin ma ta bada labarin
sai ta cinye dadin labarin da dariya ku
sai ta tsinka ku da dariya ma saboda dariya ma da take dole sai ta tsinka ka da dariya
haka
wani ce to ai kin Gare ke shanye dadin labarin
to kaji to ka gani to kuma ni ba na so in shanye shi yasa nake bari su masu sauraro su dara da kansu
to masu saurare na sauraren ki
to na amto wannan wani labari ne zan bayar na farko dai kafin bada wannan labarin ya kamata kai ka sani kuma na san ka sani da masu sauraro
menene
da Fulani da Hausawa tsintsiya daurin ki daya ce ba abin da ka raba su abadan
in za a dama in za a wa mutun shari ai haka za a fara ni
mutun shari dan ka san cewa dai da Hilani da Hausawa
na gano inda kika
abu guda ne
na gano inda kika dusa
to da haka karkada kunnuwan
ramawa muke ba damuwa muje
to ni dai na yi shimfida
to bismillah
wannan waya taba Fulata na ce mai tallan nono
kaji dama na san can ki kai muje
na dai fada maka ba Fulata ne da Bahaushe dai uwa dai ne uba dai na'am take tana kai tallan nono haka cikin gari kamar da aka sani a wa al'ada Hausa kasashen Hausa
na'am
to ta shigo wannan gidan da take kai tallan nono wanda kuma da mata saba kai tallan nono a gidan an saba da ita ta shigo wance ina wuro barka da zuwa kaza kaza ta shigo to sai ta nemi wuri kawai ta sauke wannan ƙwaryar nono tunda ta tare da matar gida tana tukin tu tana magab da kwashewa
na'am
to da aka kwashe tu aka gama ita ma sai aka kwasa mata nata wance to ga abinci aka zuba mata miya akai tace ina zan kai wannan tuwo ainin tuwo yayi yawa a rage aka ce ke ko ci mana tace ai Allah baran wannan tuwo yayi yawa sai mai gidan tace to shikenan kici in kika rage ai sai a baya raga sunan sai a ƙara musu akai tace to aka ci gaba da rarraba abinci kafin dai ta gama ci a zo ai batun sayin nono dada
na'am
to can fa malaman ka ai aka ce to mi ko to wanda kika rage sai a ƙara ma yara kai su ci sai ta shiru dai bata ce kowa ba wance mi koma nan a samu a sallami yara a zo ai batun nono sai ta ce ai ba ku ga min wannan miyan mahaukashiyar miya bane ai na shinye to mahaukashiyar
miyan da banta mahaukashiyar
sai miyan ce amma mahaukashiyar
shi wato ta taimaka ton ya shige gaba
da ban mahaukashiyar miya bane miya ayoyo ta ji da dawa
malama hawa ni dai wannan dare da nake da hakuri ɗaya nake yi don na san kazanci ne kuke yi
tunda dai ka ai shikenan bukatar dare ai kasa
gaskiya kuma
ni
yanzu ban san ko ke wace iri bace amma zan gano saboda mi saboda kin zamu ba mu bin bashi zaka zamu mai da biki ne ai ba wani abu ba
to shikenan
eh to malama Yeah. Na ga Julie tana daga mana hannu a don haka tilas a nan za mu jabirki a wannan shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin
Hawwa Sharif,
Murtala Faruk Sanyi nake fatan mu kasance lafiya mu kuma yi ƙarshen mako lafiya. Ma'asala.
Zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.
Rahta hai dil jaane kahan betab se.